full of good surprises. Ignore me all you want, I know you liked it. Let's move to California and open up our stands. That sounds fish tacos. La da 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 da, la da 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 da. It always comes to this, the silver scars kiss your hips and still take the time. Things I've done, never thought I'd try. Let's head to Greenwich and bikers run over by a cab. I'm glad broke the line for myself, getting hard to find. This world is full of good surprises. Ignore me all you want, I know you liked it. Let's move to California and open up our stands. That sounds fish tacos. La da 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 da, la da 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 da. Ba, la da 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 da, la da 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 da. Got to be an early flight, just pack your shit, leave tonight. It's easy, don't you tease me. I know it hasn't been that long, but think on it, wrote this song. Just say, someday you'll visit me at my stands. That sounds fish tacos. La da 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 da, la da 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 da. Ba, la da 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 da, la da 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 da. Harmonica solo. Da 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 da